at Revelation Music.
Nazo the sijada, nazo the sijada, nazo the sijada, garba, nazo the sijada. Gagukan zuchiata nazo the sujada karba nazo the sujada ungodia naka nazo the sujada.
Kerbao, oh, what does she?
kina dayata kasar kake rayuwata yau gare ka ga yabona uba karba o karba o karba ko wannan shine karshe karba ko wannan shine karshe karba ko wannan shine karshe
the cold main a herba oh oh wannan shine karshe sin karba oh
Oh, yeah, I've been thinking just so. Yeah. kershin kerbao ko wannashin kershin kerbao ko wannashin kershin ka karba
Hallelujah.